live in a New York afternoon. New York, New York. Live in a New York afternoon. New York, New York.
I went down to Chinatown, walked on Broadway.
New York afternoon.
Stole through the park, what a lovely, lovely feeling.
I looked at you and my heart began to feel
lovely. Here in Manhattan, everyone a part of our play. New York afternoon. Walk through the art show in Washington Square. Heard some jazz on the Lower East Side. Da, 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 da. We remember when skies of gray and snow was falling in December. New York afternoon.
Da 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 da